بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا
سديدا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس
ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. باين هكا ينقوا إنا إمانا قيسوا تأدين المسلنشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dukkan nin yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan safiya ta talata a wannan masallaci mai albarka, Masjidu Talha bin Ubaidillah radiyallahu ta'ala anhu, da ke nan unguwar Buhari Quarters a nan cikin garin Bauchi. A wannan safiya ta 10 ga watan Rabiul Awwal, hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1447, wanda yake daidai da 2 ga watan 9 shekara ta 2025 miladiya. Maimakon karatunmu na littafin Al-Aqidatul Wasiqiyya wadda muka saba gabatarwa, zamu gabatar da darasi tare da cewa wannan darasi na san cewa mun gabatar da irin sa a wannan majalisi kusan shekara 3 ko 4 da suka gabata. To amma ina ga yanzu muna da bukata, kuma bukata masa, wato bukata mai tsanani kwarai da gaske, wajen sake maimaita wannan darasi da kuma abin da ke da alaka da sake maimaita shi ba don komai ba, sai dan saboda fa'idojin da muke da bukata mu sake tunatar da juna akai. Kuma malamai suna cewa la yajuzu ta'khirul bayani an waqtil haja, idan lokacin bayani yayi to baya halatta a jinkirta wannan bayanin. Wannan darasi da nake so mu gabatar dangane da abin da yake da alaka da hukuncin maulidi a addinin musulunci, da kuma wato ainihin shubuhohi da kuma hujjoji da ƴan maulidi suke kafawa ba don komai ba, sai dan saboda mu zama muna tafiya ne ala basirati, mu dinga tafiya a bisa kan hujja. Me yiwuwa wani zai iya cewa me yasa ba za mu sassauta ma kanmu ba, tunda mun san cewa wannan ɗin maulidin ba fasawa za su yi ba, duk yadda za mu yi wa'azi, duk yadda za mu karantar, duk yadda za mu ce bid'a ne, har abada ba za su fasa ba. Wannan gaskiya ne, ba za su fasa ba. Kuma abin da yake wajibi mu sani shi ne, idan maɓarnaci bai fasa ba, to mai gyara bai kamata ya fasa ba shi ma. Domin babu mamaki a cikin dubbanni ko ɗaruruwan mutane da ake ganin suna yin wani abu ba daidai ba, wanda kana ganin har abada ba za su fasa ba, ba mamaki idan ka wa'azantar ko ka tunatar, mai yiwuwa Allah ya datar da kai a cikin mutum 100 ka farauto mutum ɗaya. Wannan mutum ɗayan da ka farauto shi, Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana cewa Allah ya shiryar da mutum ɗaya ta sanadiyarka yafi maka alheri sama da a baka jajayen raƙuma. Kaga ko ba komai akwai alkhairi a ciki, akwai falala a ciki, abu ne wanda yake mai mai daraja kwarai da gaske. Muna fatan Allah madaukakin sarki ya bude mana zukatanmu, ya kuma nuna mana gaskiya a matsayin ta na gaskiya, ba mu ikon binta, ya nuna mana ƙarya da bata a matsayin su, ya kuma ba mu ikon bujire musu da kauce musu. Abu na farko kafin mu shiga cikin wannan maudu'i kai tsaye, wajibi ne mu sani cewa na farko Allah madaukakin sarki ya aiko mana Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama domin ya zama rahama a gare mu. Aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama rahama ce ga dukkanin talikai, kamar yadda Allah madaukakin sarki ke cewa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah yana cewa ba mu aiko ka ba face don ka zama rahama ga dukkanin talikai baki daya. Dukkanin dan adam, dukkanin wata halitta da Allah ya aiko ta a duniyan nan, da Allah ya halicce ta a duniyan nan, to aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam rahama ce a gare ta. Babu wata halitta cikin halittun Allah, sawa'un mutum ne, aljani ne, dabba ce, tsuntsu ne, kowace irin halitta ce cikin halittun Allah, face ta ci gajiyar aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Saboda haka aiko Annabi sallallahu alaihi wasallama rahama ce ga dukkanin talikai, rahama ce ga dukkanin bayi gaba daya. Dukkan halittun Allah gaba daya suna cin gajiyar aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama. Saboda haka wajibi ne ga dukkanin dan adam yayi godiya ma Allah madaukakin sarki, da kuma farin ciki na cewa Allah ya tada shi a cikin wannan al'umma mai sarki, al'umma mai daraja wanda aka bata Annabi mai daraja, Annabi mai sarki, Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama. To wajibi ne mu sani cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana da haƙoƙi a kanmu, yana da haƙoƙi wanda suke wajibi ne a kanmu mu al'ummarsa mu sauke mishi waɗannan haƙoƙin nashi. Haƙƙi mafi girma da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake da shi a kanmu shine mu yi imani da shi, mu gaskata shi, mu yadda cewa shi ɗin da gaske shi ɗin manzon Allah ne. Kamar yadda Allah yake cewa ya ayyuhal ladhina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabi alladhi nazzala ala rasulihi wal kitabi alladhi anzala min qablu. Ya ku waɗanda kuka yi imani, ku yi imani da Allah, ku yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, ku yi imani da littafin da Allah ya saukar mu Annabi sallallahu alaihi wa sallama, sannan ku yi imani da littattafan da Allah ya saukar gabanin isowan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Dan haka wajibi ne akan mu, dole ne akan mu mu yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Wannan haƙƙin sa ne akan ɗaiɗaikun mu baki daya, mu yi imani da shi, mu gaskata shi, mu yadda cewa shi ɗin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama. To imani da shi a matsayin manzo, kuma gaskata shi a matsayin manzo, yana kunshe da abubuwa kamar haka. Abu na farko shine ta'atuhu fi ma amar, yi mishi biyayya cikin dukkanin abin da yayi umarni, duk abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kawo yace gashi Allah ya ce ayi, to wajibi ne ayi wannan abin, wajibi ne ayi mishi biyayya. Wa tasdiquhu fi ma akhbar, da gaskata shi cikin dukkanin abin da ya bada labari. Duk wani abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari yace kaza gaskiya ne, kaza ya faru ko kaza zai faru, to wajibi ne a gaskata shi. Tasdiquhu fi ma akhbar wajtinabu manaha anhu wa zajar, da kuma nisantar duk abin da Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi hani akai ko yayi tsawa akai. Wa alla yu'bada Allahu illa bima shara'a, sannan ba a bauta ma Allah sai akan abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta. Duk abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai shar'anta shi ba, to ba a bauta ma Allah da shi, ba a bauta ma Allah da shi. To wannan shine ma'anar imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Abinda manzo Allah ya ce ayi ayi, wanda ya hana a hannu, abinda ya bada labari a gaskata, duk abinda za a rika a matsayin ibada a jira tukunna sai in ya biyo ta karantarwar manzon Allah. sallallahu alaihi wasallam duk abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai karantar da shi ba to kar a bauta ma Allah da shi Allah baya bukata Allah baya so wannan shine haƙin manzo Allah na farko akan mu mun imani da shi abu na biyu cikin haƙoƙin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake kan mu shine girmama shi da girmama sunnonin sa da girmama maganganun shi da girmama ayyukan shi kamar yadda Allah yake cewa inna arsalnaka bil haqqi inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila wannan shine haƙin manzo Allah na biyu akan mu mu girmama shi mu mutunta shi mu darajanta shi mu zama masu wato ainifin a ladabi a gaba gare shi ko kuma a lokacin da muke karanta maganganun sa abu na uku shine wajibi ne akan mu mu taimaki abinda Allah ya aiko shi da shi ta hanyar yada shi da karantar da shi da kuma wato isar da shi inda bai je ba kamar yadda manzo Allah yake cewa ballighu anni walau aya ku isar daga gare ni koda aya ɗaya ce kuka ji daga gare ni to ku isar a wata ruwaya yake cewa radallahu mar'atan sami'a maqalati fa wa'aha faballagaha kama sami'a farubba muballighin aw amin sami'in Allah ya haska rayuwar mutumin da ya ji wata magana ta guda daya ya kiyaye ta ya haddace ta ya isar da ita kamar yadda ya ji ta Allah ya haska rayuwarsa haka wannan haƙƙi ne nashi mu taya shi mu taimaka mishi wajen isar da wannan sakon zuwa ga inda bai ji ba sannan wajibi ne mu tsaya haƙƙinsa ne mu tsaya wajen tsare masa mutuncinsa da kare mishi mutuncin shi da mai da martani gurgurdan iyawa ga dukkanin wanda yayi yunkurin ya taba mutuncin sa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan wajibi ne akan mu dole ne iya gurgurdan iyawan mu da hukuma in muna da ita da hujjoji nassoshi da duk abin da zamu iya na karfi wajen ganin mun mai da martani ko mun dauki fansa akan dukkanin wanda ya taba mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan haƙi na gaba wanda duka muhadarar mu zaka takaita akan ta ne shine kaunansa wajibi ne akan mu mu kaunaci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan dole ne wajibi ne babu bakawa dukkanin musulmi ya sani annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana da wannan haƙin akan sa na cewa dole ya kaunace shi wajibi ne ya zama ne yana kaunansa kuma kauna irin ta gaskiya kauna irin yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata mana a hadisi cewa la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'ina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa imanin ɗayan ku ba zai taba cika ba har sai na zamto ni ne mafi soyuwa a gare shi sama da iyayensa sama da ƴaƴansa sama da dukkanin mutane baki daya sai ya zama ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kafi kaunansa kafi son shi sama da yadda kake son kowa sama da yadda kake son komai Allah yana cewa a cikin alqur'ani qul in kana aba'ukum وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين الله مدوكين سركينا تشيوا كتشي دسو قل إن كان آباؤهم aba'ukum kace da su in ya zama ne iyayenku sun kasance wa abna'ukum da kuma ƴaƴanku wa ikhwanukum da ƴan uwanku wa azwajukum da matanku ko mazajenku wa ashiratukum da danginku wa amwalun iqtaraftumuha da dukiyoyin da kuka tara wa tijaratun takhshawna kasadaha da kuma kasuwancin da kuke tsoran kada wato ainifin ta tarwatse wa masakinu tardawnaha da wajajen zama ko gidajen da kuka yadda da su ahabba ilaykum minallahi wa rasulihi in ya zama da kun fi son su kun fi kaunan su sama da Allah da banzan sa wa jihadin fi sabilihi da jihadi wajen daga kalmar Allah Allah sai ce to fa tarabbasu ku jira kowa ya ci gaba da abin da yake yi hatta ya ati Allahu bi amrihi har Allah ya zo da al'amarin sa Allah sai ce wallahu la yahdi alqaumul fasiqin Allah baya shiryar da mutane fasikai Al-Qadi Iyad a cikin littafin sa na Ash-Shifa bi ta'rifi ahwalil Mustafa yake cewa fa kafa bi hadhihi al-aya haddan wa tanbihan wa dilalatan wa hujjatan ala ilzami mahabbatihi wannan ayar ta isa ta ja hankali ta kwadaitar ta yi nuni ta kuma zama hujja akan cewa dole ne mutun ya kaunaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa wujubi fardiha da kuma wajibcin fallanta kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa izami khatariha da kuma girman hadarin wato girman wannan al'amarin wastihqaqihi laha da kuma girman yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya cancanta a kaunace shi iz qarra Allahu anna man makana maluhu wa ahluhu wa waladuhu ahabba ilayhi min Allah wa rasulihi saboda Allah ya bayyana cewa duk wanda ya zamana dukiyarsa da ƴaƴansa da kuma iyalansa su ne suka fi soyuwa gare shi sama da Allah da manzansa Allah madaukakin sarki ya ja kunnansa ya tsoratar da shi ya tsawatar masa ya kuma wato nuna masa cewa yana cikin hadari mai girma wata wa'adahum biqaulihi Allah ya musu mummunan alƙawari ya cewa fatarabbasu hatta ya ati Allah bi amrihi in dai kun fifi da son wani abu akan son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ku jira al'amarin Allah yana zuwa ma'ana jan kunni ne thumma fassaqahum bi tamamil aya daga ƙarshen ayan kuma sai nuna cewa duk wanda ya kaunaci wani abu sama da kaunar Allah da manzansa fasiki ne shi wa a'lamahum annahum mimman dalla wa lam yahdihi Allah sannan Allah ya sanar da su cewa suna cikin batattun da Allah bai shiryar da su ba kuma Allah bai nufin ya shiryar da su ba dan haka wannan yana nuna mana cewa kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dole ne wajibi ne sannan Allah yana cewa suratul ahzabi annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim annabi sallallahu alaihi wasallam shine yafi cancantar kowane mu'mini sama da kansa manzo Allah yana cewa ma min mu'minin illa wa ana awwalun nasi bihi fid dunya wal akhirah iqra'u in shi'tum annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wannan hadithin al imam al bukhari rahimahullahu ta'ala ya fidda hadithin manzo Allah yana cewa babu wani mu'mini face na fi shi cancantar kansa da kansa in kun ga dama ku fada fadi ku karanta fadin Allah ta'ala annabiyyu aula bil mu'mina min anfusihim ma'ana wajibi ne akan ka ka kaunaci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sama da yadda kake son kanka sama da yadda kake kaunar kanka Imam al-Bukhari rahimahullah ya rawaito hadisi daga Abdullah ibn Hisham yace mun kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Manzo Allah yana rike da hannun Umar dan Khattab da shauki ya ɗebi Umar dan Khattab yau gashi ga manzo Allah yana rike da hannunsa kaga ai shaukin na musamman ne ai ko kamar yanzu ne misali a ce maka ga kanan kun zo wucewa a ganka ga gwamna nan yana rike da hannunka tare da cewa kaga misalin gwamna da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai budal mashriqaini lisan tazaran da yawa amma dai darajarsa da girmansa dai yasa ka dinga jin kai babba ne ko to ballantana kuma a wayi gari yau a ce maka manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam yake rike da hannunka kaga ai shaukin na musamman ne to da shauki ya ɗebi sayyidina Umar sai ce ya rasulullah la anta ahabbu ilayya min kulli shay'in illa min nafsi sai ce ya manzon Allah wallahi na fi son ka sama da komai in ban da kaina wanda nake kauna a duniya daga raina sai kai fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce والذي نفسي بيده والذي نفسي بيده من ذا الذي يأتي نار سيد ودرينا يكي حننسا إيمانك بيشك با حتى أكون أحب إليك من نفسك هر سينا زمن نافسو يواغ لك سمد كنك sai ka ji so na sama da yadda kake son kanka. Fa qala lahu Umar, sai Umar ɗan Khattab yace wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi, yace wallahi manzon Allah yanzu naji nafi son ka sama da yadda nake son kaina. Fa qala nabi sallallahu alaihi wasallama, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace al'ana ya Umar, manzon Allah yace sai yanzu ne ya kai Umar. Ibn Hajar yace yake cewa ai al'ana arafta fa naqta bima yajib, yanzu ne ka fahimci gaskiya kuma ka faɗi gaskiya, amma da kan ka samu matsala, amma yanzu ne ka dawo kan hanya, yanzu ka dawo kan hanya. Saboda haka wajibi ne akan dukkanin mutum ya kaunaci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kauna irin wacce ta dace da shi, kuma ya kaunace shi sama da yadda yake son komai a duniya, a cikin komai din hadda kansa, hadda ransa, hadda ransa. Shi yasa zaka ji sabai suna ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fidaka abi wa ummi, ko bi abi anta wa ummi, mahaifiyata da mahaifina fansa a gari ka. Ma'ana inda za a zo a ce ga iyayenka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ka bada ɗaya asaluwan tadda ransa, zaka mika iyayenka ka rike manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. To amma wuce wannan, kai kanka ga ka ga manzon Allah, a ce ka bada kanka ko ka bada manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wajibi ne ka bada kanka domin manzon Allah ya fi ka amfani. Jama'a muna ganewa ku? Saboda haka wannan wajibi ne kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Baka samun imani, cikakken imani, har sai ya zamana kana kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sama da yadda kake kaunar komai. Hadisi ya zo a cikin Sahih al-Bukhari da Muslim, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman, abubuwa guda uku duk wanda suka zama dabi'unsa ko halayensa to ya samu wato zakin imani. Na farko an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma, ya zama Allah da manzansa su ne suka fi soyuwa a gare shi sama da duk wani wanda ba su ba. Wa an yuhibba almar'a la yuhibbuhu illa lillah, ya kaunaci mutum ba komai yasa yake kaunansa ba in ba don Allah ba. Wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yuqdhafa fil nar, ya kyamaci komawa kafirci kamar yadda yake kyamatar a jefa shi a wuta. Saboda haka in kana so imanin ka ya zama cikakke, ka samu imani, janin imani, to dole ka kaunaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sama da yadda kake kaunar komai, sama da yadda kake kaunar kowa a cikin kowa din, hadda iyayenka, hadda kai karan kanka da kanka. Wannan haƙƙi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Abu na gaba shine san manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Malamai suna cewa ta kasu gida biyu, kamar yadda Ibnu Rajab al-Hanbali Allah madaukakin sarki mishi rahama ya ambata, yace na farko wato kaunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam darajoji ne guda biyu, mataki ne guda biyu, ana so musulmi ya mamaye duka waɗannan matakan. Na farko shine mataki na farilla, wajibi shine al-mahabba allati taqtadi qabula ma jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam min indillah. Mataki na farko wadda wajibi ne kowa ya hawo wannan matakin shine kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wacce take da wato alaka da ko ta kunshi karban duk abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yazo da shi daga wajen Allah. Wa talaqihi bil mahabbati war ridha wat ta'zimi wat taslim, kuma ka karbe shi da kauna da yarda da girmamawa da kuma sallamawa. Wa adami talabil huda min ghairi tariqatihi bil kulliya, sannan kuma karka karbi wata shiriya in ba ta hanyar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam, duk wata shiriya in dai ba ta hanyar manzon Allah ba karka karbe ta. Thumma husnu littiba'i fima ballaghahu an rabbihi, sannan kuma ka bi abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya isar daga wajen ubangijinsa. Min tasdiqihi fi kulli ma akhbar, gaskata shi akan duk abinda ya bada labari. وضعته فيما أمر به من الواجبات da kuma yi masa biyayya akan abin da ya umarni da shi na wajibai walintihai amma naha anhu min almuharramat da nisantar abinda manzo Allah yayi hani da shi cikin kayan haramun wani surati dinihi da taimakon addinin sa waljihadi liman khalafahu bihasbil qudra da kuma jihadi kan duk wanda ya saba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gurgurdan iko fa hadal qadar la budda min wannan wajibi ne dole ba yanda mutun ya iya wala yatimmu al-imanu bidunihi imani kuma ba zai cika ba sai da wannan to wannan shine matakin farko na kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam darajar farko kenan sannan akwai daraja ta gaba ita ce daraja ta al-fadl falala ce wannan ƙari ne doriya ce akan wannan wancan wajibi ne wannan kuma ƙari ne falala ce kamar wajibi ne da kuma nafila shine al-mahabba allati taqtadi husna ta'assi bihi wa tahqiqa liqtida'i bi sunnatihi kauna wacce za ta kunshi wato kyautata koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma koyi da sunnonin sa wa akhlaqihi da dabi'un sa wa adabihi da ladduban sa wa nawafilihi da nafilfilin sa wa tatawu'atihi da abubuwan da yake na tadawu'i bayan ka koyi farillai da wajibai daga wajen sa to ka tsallaka ma saboda kauna har ka koma zuwa ga koyi da dabi'unsa da nafilfilinsa da abubuwansa na tsawu'i kai wa aklihi wa shurbihi da cinsa da shansa wa libasihi da irin suturansa wa husni ma'asharatihi li azwajihi da irin yadda yake kyautata mu'amala da matansa wa ghairi zalika min adabihi alkamila wa akhlaqihi altahira da makamantan haka cikin dabi'unsa waɗanda suke kamilallu da kuma halayensa waɗanda suke tsarkakakku sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam to wannan shine kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mataki guda biyu mataki guda biyu to kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya jama'a kauna ce wacce take da alaka take da wato gaurayi da girmamawa kauna ce wacce ake so a gwamata almuhabbatu wat ta'zim kauna da kuma girmamawa da mutuntawa dan akwai bambanci akwai wanda kana kaunansa amma baka girmama shi akwai wanda kana girmama shi amma ba san shi kake yi ba ba san shi kake yi ba wani misali abokinka ne kana san shi amma ba girmama shi kake yi ba saboda me sai an kane shi mataki dai kuke da shi ko akwai wanda kuma zaka girmama shi amma ba din kana san shi ba me yiwa saboda yana da iko akan ka yana da daman ya maka kama kariya ya zalunce ka kaga dole ka girmama shi amma ba dan kana me ba dan kana san shi ba amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na farko shi ba sa'an ka bane a sama yake da kai kowaye kai nabi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk wasu siffofi da ya kamata a girmama mutum dan shi manzon Allah yana da wannan siffofi saboda haka zaka kaunace shi ne kauna wacce take da alaka da girmamawa kauna wacce take hada da girmamawa ba zallan kaunar ba ba kuma zallan girmamawan ba dole ka gwama su ka hada su guda biyu wannan shi yasa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sun nuna mana wato abun koyi mai girma wajen yadda suke kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kuma yadda suke girmama shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wani ya tambayi sahabi Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu yace kaifa kana hubbukum li rasulillah sallallahu alaihi wa sallam yace masahabi Ali ibn Abi Talib wace irin kauna kuke yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace kana wallahi ahabba ilaina min amwalina wa auladina wa abaina wa ummahatina wa min alma'il baridi ala zama Allahu akbar sayyidina Ali yace wallahi mun fi kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sama da yadda muke kaunar dukiyoyinmu da ƴaƴanmu da ubanninmu da uwayenmu sama da yadda muke kaunar ruwa mai sanyi a lokacin da muke cikin tsananin kishi ka kwatanta irin yadda sahabbai suka rayu mafiya yawa inda suke rayuwa a cikin sahara a ci ga zafin rana rana ta kai tsakiya tana dukan sahara da kyau sahara tana ba da zafi ga kishin ruwa ga yunwa sai ka kawo maka abinci ga kuma ruwan sanyi tsakani da Allah wani zaka fara gabatarwa ruwan sanyi ko kage yanzu a wannan lokacin ba abin da kake kauna sama da wannan ruwan sanyin inda za a kawo maka ga ruwan sanyin nan ga naman kaza ba za ka kalli naman kazan nan ba wannan ruwan sanyin shi zaka kalla to sayyidina Ali yace wallahi mun fi kaunar manzon Allah sama da yadda muke kaunar ruwan sanyi a irin wannan matakin da muka shiga kage ai kaunar tayi girma kaunar babba ce kaunar babba ce saboda haka sahabbai da gaske suke son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai da gaske suke kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Abu Sufyan Allah shi kare yadda a gare shi akwai a lokacin da ya tambayi Zaid ibn Dathina a lokacin da mutanen Makka suka fito da Zaid ibn Dathina domin su kashe shi a lokacin yana matsayin bawa da ya musulunta Abu Sufyan shi kuma lokacin bai musulunta ba mutanen Makka suka fito da shi suka dinga masa azaba abin da ya rage shine su kashe shi sai Abu Sufyan yazo yace ma Zaid yace unshiduka billahi ya Zaid yace Zaid zan roke ka dan Allah ka bani amsa ka bani amsa dan Allah atuhibbu anna muhammadan al'ana indana makanaka nadribu unuqahu wa innaka fi ahlika yanzu zaka yi buri tsakaninka da Allah zaka yadda a ce muhammadu ne yake nan inda kake mun dauko shi zamu kashe shi muna mishi azaban da muke maka kai kuma kana can inda yake kana hutawa ka yadda ya za a dauko muhammadu annabinku mu zo zamu sare wuyansa kai kuma mu barka ka tafi ka huta da iyalanka sai ya ce wallahi ma uhibbu anna muhammadan al'ana fi makanihi alladhi huwa fihi tusibuhu shawkatun tu'zihi wa inni jalisun fi ahli yace wallahi ni bana fatar a wayi gari a ce wai yau ga annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a inda yake kaya ta cake shi ni kuma ina zaune cikin iyalaina yace wallahi bana fata ba batun wai a dauko shi wai a sa wuka za a kashe shi ba a'a yace kaya ta ciki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wallahi bana su Allahu akbar fa qala abu sufyan sai abu sufyan radiyallahu ta'ala anhu sai yace ma ra'aitu minan nasi ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi muhammada sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai wato Abu Sufyan sai yace wallahi tunda nake a rayuwata ban taba ganin wani mutum yana girmama wani mutum kamar yadda sahabban annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suke girmama annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama Abu Sufyan yace wallahi inda a ce annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama zai yi kaki sahabbai su ga alamun manzo Allah yayi kaki ya juya zai tofar kafin ya tofar kakin zai fadi ne a hannun wani daga cikin su me zai yi da kakin mutsike shi ne ya shafa a jikin sa tas saboda samun albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan komai nashi mai albarka ne irin yadda sahabbai suke girmama manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallama to shi yasa duk wani abin da sahabbai basu yi ba dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ba san manzon Allah ba in dai sahabbai basu yi ba to ƙarya ne ba kaunar manzon Allah bane wallahi ba san manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallama san manzon Allah shine wanda sahabbai suka yi eh wanda sahabbai suka yi sannan abu na gaba shine yaya za a yi mutum mu fahimci ya zan yi in fahimci cewa da gaske ina son manzon Allah kuma son manzon Allah da nake na gaskiya ne. Abu na farko shine taqdimun nabi sallallahu alaihi wasallam wa tafdilihi wa tafdiluhu ala kulli ahad, gabatar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da girmama shi akan kowa. Ya zamana a wajenka manzon Allah shine number 1, kowa da kowa yana baya, dan a wajen Allah ma shine number 1 sallallahu alaihi wasallam. Dan duk wani mai daraja da matsayi a wajen Allah, a cikin halittun Allah, tun daga mala'iku har zuwa ƙasa, tun daga mutum na farko har zuwa ƙasa, aljani na farko har ƙasa, duk wata halittar Allah gaba daya, duk wanda zai samu daraja to zai samu daraja ne a nabiyun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa ƙarshe. Amma dai na ɗaya kan shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba kuma yi da sa'a, ba yi da tsara a wajen Allah, ba shi da sa'a, ba yi da abokin takara a wajen Allah sallallahu alaihi wasallam. Naka bai kamata kuma ya samu abokin takara a zuciyar musulmi ba, ballantana har akai musulmi ya ga cewa akwai wani wanda darajarsa ta kai darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma tana gaba da darajar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama. Abu na biyu shine sulukul adabi ma'ahu sallallahu alaihi wasallam, duk abu inda mutum zai yi to ya zamana yana tare da ladabi, yana yin ladabi a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mu misali yawan yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma bisa ga abinda manzon Allah ya dace da shi. Babban abinda manzon Allah ya dace da shi wajen yabo kuma shine salati, shine babban mafi girma salati. Kamar yadda Allah ya ce inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima, wannan shine babban abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya dace da shi, shine yi mashi salati. Abu na biyu cikin abinda zai nuna girmama manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine hifzu hurmati baladihi almadinati an-nabawiyya, duk wanda Allah ya bashi daman zuwa Madina to ya girmama, ya mutunta alfarman wannan garin. Abu na uku shine al-iktharu min dhikrihi, yawan tuna shi, yawan tuna shi, ya zamana ana yawan tuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Amfanin tuna shi kuma shine dan ayi koyi da sunnoninsa, kullun ya zamana kana tuna shi. To amma kaga wanda shi wai sai shekara ta zagayo tukunna kafin yake tuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ai bai cika masoyi ba, bai cika ba, ƙarya yake yi. Abu na hudu shine at-ta'addubu inda dhikrihi, duk sanda ake ambaton manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zamana ana da ladabi, akwai ladabi a cikin ambaton manzon Allah. Amma wanda zai dinga ambaton annabi sallallahu alaihi wasallama yana bugun kirji, yana ihu, wani ma saboda rashin mutunci ya tsaya a bakin titi yana kiran sunan manzon Allah, yana ya Muhammadu ya Muhammadu ya Muhammadu, kuma wai ya fito son manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Wasu fa da suka zo Larabawan ƙauye suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama yana cikin ɗakin matansa, basu san a wani ɗaki yake ciki ba, sai suka dinga bi ta bayan wundunan ɗakunan matan annabi sallallahu alaihi wasallama suna kwala ma manzon Allah kira. Da dimi-dimi Allah ya saukar da aya ya ce innal ladhina yunadunaka min wara'il hujurati aktharuhum la ya'qilun, da yawa yawan waɗanda suke kiranka ta bayan ɗakunan nan Allah ya ce da yawan su mahaukata ne, ba su da hankali, ba su da hankali. Saboda haka wajibi ne a girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, a ya zamana akwai ladabi a lokacin da kake kiran sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama. Abu na gaba shine tauqiru hadisi, girmama hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da mutunta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama. To wannan sune wasu daga cikin abubuwan da za su nuna ma mutum cewa da gaske ne yana kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Abu na gaba shine gabatar da shiriyarsa akan shiriyar kowa, komai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana gaba da na kowa, komai yana gaba da na kowa. Amma yanzu misali wanda za a ce masa ga salatin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam, ga alqur'anin da Allah ya aiko annabi da shi, sai kuma ya ce ga wani malamin sa nan ya hado wani salati wanda wannan salatin yana gaba da alqur'anin da aka ba wa manzon Allah sau 6000, tsakani da Allah a wannan maganar ina kaunar manzon Allah, ina son manzon Allah yake, babu su kaunar manzon Allah, babu son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, babu son manzon Allah. Da ka indi kana kaunar annabi to dolan dole ka kaddamar da maganganun Annabi sallallahu alaihi wasallam akan nukuwa eh shi yasa a naji wancan farfesan Abuja wai yana cewa wai in manzo Allah ya karantar da abu wai karantar da manzon Allah karantarwan abu da manzon Allah yayi wai ba hujja bace akan cewa na manzon Allah yafi na kowa a wannan jinsin wai har sai manzon Allah ne da kansa yace nawa yafi na kowa kuma wannan wai ya faɗi wannan maganar ne wai da sunan shi ma yana cikin manyan masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ba jahilci bane da rashin hankali har yana cewa wai duk wani dalibin ilimi ya san wannan ka'idar wallahi ƙarya yake yi in kuma akwai wannan ka'idar dan girman Allah ya nuna mana a wani littafi wannan ka'idar take wa ya faɗi wannan ka'idar cewa wai in manzo Allah ya karantar da abu wai sai manzo Allah da kansa ya ce dashi yafi na kowa ai na ka samu wannan ka'idar yanzu kenan kana jiran sai manzo Allah ya zo ya ce maka shi manzo Allah yafi kowa kana jiran sai manzo Allah ya faɗa maka wannan ai manzo Allah ya gama bada ka'ida gaban miya da yace fa inna asdaqal hadisi kitabullah sai yace me wa khairal hadi hadiyu muhammadin sallallahu alaihi wasallam wannan ka'ida ce gaban miya ka daura ta akan komai komai na manzon Allah yafi خلاص to ba abin da ya kamata maka fahimta shine addini ba maganan ma wai manzon Allah ya karantar wani ya karantar wai sai manzon Allah ya ce a ba wani yake magana ba wanin ma waye bashi daman ya kawo wani bayan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai ba ma maganan wai tsakanin na manzon Allah da na wani waye fi farilla ake ba a shi wanan waye bashi daman ya kawo nashi da izinin waye kawo nashi eh amlahum shuraka'u shar'u lahum min ad-dini ma lam ya'zan bihi Allah Allah ya ce ka tambaye su ko suna da wasu ababen tarayya ne abokan tarayyan Allah waɗanda suke shar'anta musu wani abu na addini kuma bayan abin da Allah ya shar'anta saboda haka ba maganan wai manzo Allah ya karantar wani ya karantar ba shi wanan waye ba shi izinin ya kawo nashi da izinin wa waye shi waye aiko shi in har manzo Allah yana gaya masa sayyidina Umar cewa law kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai inda annabi Musa na raye da ba abin da zai yi sai dai ya bi ni to ina kuma ga wani wanda ba annabi Musa ba in har manzo Allah wato manzo Allah yana faɗa maka fa cewa da annabi Musa na raye to shari'ansa ta yi expire zai ajiye nashi ne ya zo ya bi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ballitana wani a zamanin manzon Allah a taura fa an saukar ne gabanin isowar manzon Allah to balle kuma wani a zamanin manzon Allah ya ce shi kuma ga wani abu an kawo masa kuma bayan aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ko ai wannan ayya tashi aiki shi ya tashi aiki eh saboda haka wannan farfesan muna jiran sa muna bin shi bashi ya kawo bana a wani littafi ya samu wannan ka'idar cewa duk abin da manzo Allah ya karantar wai sai ya ce nashi yafi kafin a dauka da manzo Allah yafi ya kawo mana idan ya samu wannan ka'idar a wani littafi waye ya faɗi wannan cikin magabata waye riga ya shi akan wannan fahimtar molanka ce kawai eh molanka ne dan na rantse da Allah da ya halice ni daga yanzu har a busa ƙaho ba shi ba ko shehu Tijjani ne da wallahi bai sai kawo wannan ka'idan ba ko shehu Tijjani ne wallahi bai sai kawo wannan ka'idan ba ba shi ba daga yanzu har a busa ƙaho kuma in akwai wani wanda zai iya amsa wannan kalubalen cikin mabiyansa da ɗalibansa da masoyansa daga yanzu har a tare kiyama wallahi mun jefa masa kalubale ya kawo inda aka samu wannan ka'idan cewa in manzo Allah ya karantar da abu sai manzo Allah ya ce nashi yafi kafin a dauka haka ya kawo Allah ya kiyaye saboda haka gabatar da kaunar gashi da shiriyar manzo Allah akan takuwa wannan wajibi ne sannan abu na gaba shine hukuncin maulidi da kuma yin biki da sunan girmama sha'anin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu na farko dai wallahi babu sabani tsakanin masu maulidi da waɗanda ba su maulidi in dai mutum da ilimi yake magana wallahi babu sabani tsakanin wanda ya ce ayi da wanda ya ce kar ayi kan cewa maulidi bid'a ce babu sabani sai dai inda ake samun sabanin shine su waɗanda suka ce kar a yi, suka ce manzo Allah ya ce kullu bid'atin dalala, duk wata bid'a bata ce. Su goma su cewa maulidi addini ne, sai su ce akwai bid'a amma hasana, bid'a ce wai amma mai kyau. To ita kanta fadin cewa akwai bid'a hasana din bid'a ce, ita kanta kace akwai bid'a mai kyau, shi ma kanshi wannan lafazin bid'a ne. Saboda manzo Allah ya yi kudin goro ma bid'a, ya ce kullu bid'atin dalala, dukkanin bid'a, inji manzo Allah ya ce menene, bata ce. Dukkanin bid'a bata ce. Saboda haka duk wanda ya ce akwai wata bid'a mai kyau, to yana kishiyantar maganar manzon Allah ne, sallallahu alaihi wasallam. Yana kishiyantar maganar manzon Allah ne, sallallahu alaihi wasallam. Din ba wata bid'a mai kyau a addini, babu ita. Duk wani abin da yake mai kyau ne, to sai dai a samar masa wani suna, amma ba dai bid'a ba. To bid'a kuma dama su ne farallin al'amura, duk abin da manzon Allah bai yi ba, sabai ba su yi ba, ko ka canza masa suna ko baka canza masa suna ba, sunan shi bid'a, sunan shi bid'a. To babu shakka ko kokwanto, babu sabani tsakanin waɗanda suka ce kar a yi maulidi da waɗanda suka ce a yi maulidi. Babu sabani tsakaninsa cewa maulidi bid'a ce, ba sabani. Duk wanda ka ji yana maganan wai maulidi ba bid'a ba ce, ko yana so ya kago mata wasu hujjoji, to jahilci ne yake damunsa kawai. Amma duk wanda ya san ilimi, to wuta sadda kansa yake, kawai sai ka ji ya ce bid'a ce amma mai kyau, to sai wuta sadda kansa, sai wuta sadda kansa, tare da cewa nan din ma ya sake jefa kansa ne a bala'i. Allah madaukakin sarki ya faɗa mana a cikin Alƙur'ani cewa addinin musulunci ya riga ya cika tun a zamanin manzon Allah, sallallahu alaihi wasallam. Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Allah yana cewa a yau na cika muku addininku, na yaldan muku da musulunci ya zama addini, na cika ni'imata a gare ku. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, a yau na cika muku addininku. Wa atmamtu alaykum ni'mati, na cika muku ni'imata a gare ku. Wa raditu lakum al-islam dina, sannan kuma na yaldan muku da musulunci ya zama shine addininku. Musulunci ya gama cika, inji Allah. To duk wanda ya kawo wani abu koma bayan abinda manzo Allah ya karantar gabanin saukar wannan aya, to yana mataki ɗayan biyu ne, duka kafirci. Maulidi manzo Allah bai yi ba, in har kuma kace addini ne, bayan Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum, addinin musulunci ya cika, sai kace ga wani abu kuma na addini ya zo bayan cikan addinin musulunci, to ɗayan biyu ne kake. Ko dai ka tuhumi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa manzon Allah ya boye wani abu bai faɗa ba cikin abin da Allah ya saukar masa, kago nan kafirci ne, ka tuhumi manzon Allah da ha'inci kenan. Ko kuma na biyu, ka kareta wannan aya, tunda Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum, ka ce to Allah ƙarya ne, addinin bai gama cika ba, ga wani sabon abu da baka kawo ba. Kaga kowanne a ciki menene shi, kafirci ne, kafirci ne. Eh, kuma wannan abu ne sananne, babu wani wanda yake maulidi da ya isa ya ce maka manzon Allah ya yi maulidi, babu shi. Babu wani wanda yake maulidi da ya isa ya ce maka Abubakar da Umar da Uthman da Ali sun yi maulidi, wallahi babu su, babu shi. Babu wani wanda ya isa ya kawo maka wani cikin sahabbai da ya yi maulidi, wallahi babu shi, babu, babu. Eh, shi yasa shi wancan farfesan da yake yawo wai yanzu yana bin kan ahlus sunna, wai da sunna, wai yana son hada kan musulmai, wai a daina raddi ma juna, bayan kuma ya manta cewa shi karan kanshi ya warware wannan ka'idan da yake so a bi. Saboda da bakinsa ya faɗa cewa duk wanda bai maulidin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba musulmi bane, haka ya faɗi. To ni da kake ɗauka na ba musulmi ba, tsakani da Allah me bukatan ka na hada kai da ni, ina ruwanka da ni, a wajenka fa ni ba musulmi bane, to menene bukatanka na haɗin kai da ni? Illa iyaka dama mutum ne wanda ya shahara da soki burutsu da tufka da warwara a cikin maganganu da rashin lissafi da rashin hankali, saboda ba dan komai ba illa iyaka mutane suna daukan shi a matsayin malami alhali kuma wallahi 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 fanko ne shi fanko ne shi eh menene dalili shine saboda a abin da ya karanta menene linguistic ne larabci ne to da wanda ya karanci larabci a musulunci kuma da wanda ya karanci sai ninci wallahi din matsayin sa da din ba addini ya karanta ba yare ya karanta wanda ya karanci yare kan beshi saboda haka wannan abin da ya kamata mu kula da shi kenan manzo Allah ya riga ya gama karantar da komai to abu na karshe da zan kawo mana a yau sati mai zuwa in mun zo sai mu daura akan asalin magana akan maulidi shine galibi ɗin maulidi suna kafa hujja da wata aya cikin Qur'ani cewa ita ce hujjar su ta yin maulidi wannan ayar kuma ita ce fadin Allah ta'ala da yace qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون cewa Allah ya ce ka fada musu da falalan Allah da rahaman sa fabidhalika falyafrahu cewa su yi alfahari su yi farin ciki da falalan Allah da rahaman sa sai su ce falalan Allah haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rahamar Allah haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce mafi girman ayar da suke kafa hujja da ita kuma shubha ce hujjarta su shubha ce domin idan kana so ka gane cewa hujjar ta su shubha ce to sai ka ce to kafin ka fassara ayar dan koma ayar da take samanta domin wannan aya ce ta 58 a suratul yunus to koma ayar da take samanta aya ta 57 ka dauko daga kanta sai ka hada su duka biyu sai ka fassara wace aya ce wannan Allah yana cewa ya ayyuhan nasu ya ku mutane qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum haqiqa wa'azi ya zo muku daga wajen ubangijinku wa shifa'un lima fi sudur da kuma waraka na abin da ke cikin zukata wa hudan da kuma shiriya wa rahmatul lil mu'minin da rahama ga mu'minai sai Allah ya ce to kace da su kul kace da su bi fadlillah da falalan Allah me ce ke falalan Allah din sune waɗannan abubuwan da Allah ya zayyano mana alqur'ani wanda yake wa'azi ne daga Allah waraka na cututtuka da ke cikin zukata shiriya da kuma rahama ga mu'minai wanda shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce to ku yi bi fadlillah da falalan Allah wa bi rahmatihi da rahamar Allah waɗannan abubuwan da Allah ya turo muku a matsayin rahama da falalan to fa bidhalika falyafrahu ku yi farin ciki ku ji dadi huwa khairum mimma yajma'un yafi alheri sama da duk abin da za ku tada na duniya to kuma in ka koma duka tafsiran duniya gaba daya ba wani tafsirin da cikin magabata wanda ya goyi bayan cewa wai abinda ake nufi da fa bidhalika falyafrahu shine ai maulidi babu tun daga kan sabai har zuwa kasa ba wanda ya taba wannan fasara babu wanda ya taba wannan fasara dukan su idan ka duba duka tafsirai zaka ji ana cewa bi fadlillahi wa bi rahmatihi zaka ji an ce fadlullah huwa alquran wa rahmatuhu hiya alislam falalan Allah shine alqur'ani rahamar Allah yake ce musulunci daka da zuwan qur'ani da zuwan musulunci ku yi farin ciki ku ji dadi ku bi qur'ani ku bi musulunci wannan shine ma'anar aya shine fassarar aya daka wannan hujjar da suke kafawa wallahi shubha ce idan kuma kace hujjar wannan aya kace hujjar maulidi to ka nuna cewa tun daga kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har zuwa kan kalifofin sa shiryayyu har zuwa kan ashratul mubashshiruna bil janna har zuwa kan ashabu badr ashabu uhud ashabul bai'a har zuwa kan duka babakati na sahabban nan kaf aka biyo kan tabi'ai atba'ut tabi'ina qurunul mufaddala duka suka kare har aka iso shekara ta 500 bayan hijira dukan su daga kan shekara ta 500 har zuwa sama har zuwa manzo Allah duk basu fahimci wannan ayan ba duka basu fahimce ta ba ku ne yanzu da kwazo sai ku fahimci oh ashe abinda ayan take nufi shine fa bidhalika falyafrahu to shine ayi maulidi amma daga manzo Allah har zuwa kan shekara na 500 bayan hijira duka basu fahimci ayar ba kage wannan ai hankali ba zai dauka ba hankali ba zai dauka ba zaka wannan shubha ce suke kafa hujja da ita amma ba hujja bace ba hujja bace ko kuma su kafa hujja da fadin Allah ta'ala فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون آية سورة الأعراف cewa wannan ita ce hujjar yin maulidi Allah ya ce wai duk wanda suka girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi imani da shi suka taimake shi suka bi hasken da aka aiko shi da shi sune masu rabauta sai ce to ai na daga cikin girmama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine yin maulidi da nuna darajarsa nuna girmansa abinda suke fadi kenan a fito a yi cincirundu a fito kwai da kwalkwata na mutane ai da a gane girman manzo Allah za a gane matsayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yanzu ka dauki maulidin da ake yanzu ka kwatanta shi da matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk wani mutum mai mutunci mai daraja a cikin al'umma wallahi yana barranta kansa daga waɗannan ƴan iskan da suke fituwa titi da sunan maulidi duk wani mutum mai daraja waɗannan matan da suke fituwa suna rawa akan titi da waɗannan ƴan iskan samarin da suke zuwa su sha kayan kwaya kayan mai su dinga fituwa kan titi suna hauka akan titi duk wani mutum mai daraja mai hankali zai barranta kansa da su ballanta na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani mutum mai hankali zai nisanta kanshi da su ballanta na annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a jingina masa waɗannan ƴan iskan matan su sa matsatsun kaya su fito suna rawa akan titi suna cashewa akan titi suna dauko waƙoƙin ƴan banza ɗan iska ɗan TikTok ɗan batsa suna sanyawa a matsayin wai waka take na kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya isa mu Allah annabi Muhammadu Allah ya isa mana mu al'ummarsa Allah ya isa mana wallahi wannan wani irin iskanci ne wani irin hauka ne wannan kuma wannan abun waya ce sunan shi kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan abun a ce sunan shi kaunar annabi Muhammadu to meye maraban wannan da yahudanci ne wai ko da yake dama jagoran tafiyar ma Ibrahim Inyas ya fadi cewa a cikin abin da wani daga cikin daliban sa ya rubuta masa a cikin Jawahirul Rasail cewa Ibrahim Inyas an ganshi a kasar London ko Ingila a ci a hotel wasu sun zo suna rawa suna biki suna cashewa an ganshi yana zaune a wajen yana kallon su aka ce shehi ya da girmanka ka zo kana kallon mata suna rawa sai ce wai kallon rawan su ma yana tuna musu manzo Allah ne ai wai rawan su ma da yake kallo yana tana masa manzo Allah ne kai lallai in yasi ya cuci manzo Allah wallahi Allah in yasi ya cuci annabi Muhammadu kuma wallahi Allah ya isa mana ya cuce mu saboda ka wannan shubha ce da ya kamata dole mu kiyaye waɗannan abin da kuke gani wallahi ba addini bane kuma na shishiya maimaita mana idan muna so mu gane wannan maulidin ba addini bane wallahi za mu ga mata fi kama da hawan daushi abu kama da wanda shi sosai ba yawa ah yanzu arafa ba ai ba ibada bace ba ta faduwa ranar juma'a in ta faduwa ranar juma'a daga ta ake a maida ta asabar ko yin ta ake a juma'a ai karin falala ma ake ganin ta samu ko sallan idi ba ibada bace in ta faduwa ranar juma'a ba ciwa ake an samu idi biyu ba hawan daushin ya faduwa ranar juma'a me ake masa sai a daga shi a maida shi me a maida shi asabar maulidin ya fado juma'a me ake yi sai a daga shi a maida shi asabar to meye maraban maulidi da hawan daushe ai kamata in maulidi ta fado ran juma'a ce kai masha Allah gashi ya dace da ranar haihuwa annabi sha biyu ga Rabiul Awwal gashi kuma ranar juma'a amma saboda ba addini bane to da an lissafa an ga za ta fado ranar juma'a sai a cire cycle sai a ce to ba za a yi ta juma'a ba za a yi ta yaushe za a yi ta asabar yadda fada take cire cycle cewa hawan daushi ya tashi daga juma'a ya koma asabar haka ake cire cycle cewa hawan daushi ya tashi da maulidi ya tashi daga juma'a ya koma me ya koma asabar to me maraban su me bambancin su ai gundama mai hawan daushi shi bai ma Allah kariya ba bai ce Allah ne ya sa shi hawan daushi ba bai ce manzo Allah ne ya sa shi hawan daushi ba eh Allah ya sa mu dace ruwa ne yake sauka to ya kamata mu tsaya eh wannan kasidun dukan Allah ya kai mu sati mai zuwa zamu shigo da su cikin jawabi insha Allah ta'ala duk abin da suke yi da wannan haukan duk zamu shigo da shi insha Allah Allah ya sa mu dace Allah ya ba mu damuna mai albarka Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته